sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litini 6 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni, za a ji cewa kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Niger sun kira ga kungiyar ECOWAS da sauran masu fada a jiko masu ruwa da tsaki da su bi sahun kungiyar tarayyar Afirka EU ko AU wajen yarda cewa an fai juyin mulki a jamhuriyar Niger. Ko me yasa?
Saboda ba komi bane ba sai illa talaka Niger ne zai yi shan wahala, ko kuma in ce talakan kasashen Afrika ne suke shan wahala.
Sannan za a ji kiran koko karin bayani kan zanga-zangar da aka yi a Jamus kan rikicin Isra'ila da Hamas. Kamar kowane daren ranar Litini, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan bukatar yin adalci wajen kashe kudaden jama'a. Sai dai a mana afuwa saboda ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakoncin mataimakin Premier China He Li Feng a wata ziyarar tattaunawa ta wuni biyu a cikin makon nan. Ana sa ran yin tattaunawar tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a a birnin San Francisco gabanin taron kolin kungiyar kasashen APEC, wadda ta kasance ta baya-bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da China da zimmar sassauta takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Ana sa ran cewa Yellen za ta buƙaci haɗin kan He kan kalubalolin sauyin yanayi da sauran matsalolin da suka addabi duniya, ba tare da barin takaddama a fannin kasuwanci ko sauran batutuwa ta shafi dangantakarsu ba. Sanarwar da Baitul Malin ta fitar yau Litinin a game da tattaunawar na zuwa ne yayin da ake sa ran shugaba Joe Biden da Xi Jinping za su gana a makon gobe a gefen taron APEC. Yakin Rasha a Ukraine shi ne makasudin tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a Rasha, a bisa wani rahoton sirri da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fitar. Tashin farashin kayayyaki ya karu da kaso 6 cikin 100 a watan Satumba a Rasha, a cewar ma'aikatar a yau Litinin, wanda hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullun kamar abinci mai wato da mai suka haddasa. Rahoton ya kuma gano cewa yayu hauhawar farashin kayayyakin zai yi tasiri kan yadda gwamnatin kasar take kashe kuɗi kan ababen more rayuwa, wani mataki da ya ƙara nuna yadda Rasha take sake fasalin tattalin arzikinta don ta iya ci gaba da yaƙi fiye da kowa, wanda ta ɗauka fiye da kowa. A bisa sanarwar, ya iya yiwuwa hauhawar farashin kayayyaki ya yi tasiri kan kuɗin ruwan da za su hau kan Rasha masu, wato ‘yan Rasha masu neman rance, sannan ya yi tasiri a kan kuɗin ruwan da gwamnatin Rasha take biya kan basussukan da ake binta. An kashe sama da mutane 20 a jiya Lahadi bayan da aka yi wani barin wuta a cikin wata kasuwa a wata unguwa a wajen babban birnin kasar Khartoum. Wannan shine mummunan harin baya-bayan nan da aka gani a rikicin da aka fara tun watan Afrilun bana tsakanin dakarun sojin Sudan da ke karkashin shugaban sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da mataimakinsa Ada Muhammad Hamdan Daglo, mai jagorantar dakarun mayakan RSF. Sanarwar da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokradiyya ya fitar ta ce lugudan wutar ya auka ne a kasuwar garin Omdurman a yayin wani artabu tsakanin bangarorin biyu. A ranar Asabar, wata majiyar likitoci ta ce harin da ya taba gidajen mutane ya kashe akalla fararen hula 15. Garin Omdurman ya sha fuskantar musayar wuta mai zafi tsakanin bangarorin biyu. An kashe sama da mutane 10,000 a rikicin na Sudan ya zuwa yanzu, a bisa rahoton kungiyar ACLED mai zaman kanta wadda ke tattara bayanai. A ƙarshe, Wasu kasashen Turai suna sake fuskantar bazuwar yaduwar wani rikici mai nasaba da wanda ake yi a gabas ta tsakiya wata daya bayan fara rikicin Isra'ila da Hamas. Sai dai akwai abin da ya bambanta karara tsakanin yanayin sa da kuma yadda barazanar tsaron da ake fuskanta a yau da wanda aka fuskanta akalla shekaru 10 da suka gabata. Sa'ad da yan ISIS da ke iko da wani babban kaso na kasar Iraki da Siriya ya haifar da hare-haren ta'addancin da ya kashe ɗaruruwan mutane a Turai a cewar jami'ai da masharhanta. Har idan rikicin Isra'ila da Hamas ya tsawaita sannan ya bazu, wasu sun kara da cewa Turai za ta iya fuskantar bazuwar wasu sabbin matsaloli bayan tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi wanda ka iya raunata wato raunana lamuran siyasa a Turai wanda zai dora mata sabon nauyin tallafawa Ukraine a yakin ta da Russia. Kana yana iya jan hankalin kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Kamanceceniyar ita ce wayar da kan mutane game da barazanar a kasashen Turai kamar yadda Jason Weber wata da ke zaune a birnin Paris wacce ta kware akan al'amuran tsaron Turai ta shaida a wurin taron asusun German Marshall da aka kafa akan rikice-rikicen gabas ta tsakiya guda biyu. Sai dai kuma hare-haren 2015-16 sun ta'allaka ne akan rayuwar kasashen yamma na yanci da kuma takaitacin mutane kan tsarin gwamnatin, yayin da hare-haren da ake fuskanta yanzu suka karkata kan wani rukunin al'umma daya wato Yahudawa. An samu lamuran kyamar Yahudawa sama da 850 a Faransa wacce ta kasance wani wuri inda al'ummar Yahudawa suka fi yawa a yammacin Turai da musulmai tun bayan harin da kungiyar musuluncin Filistinu na Hamas ta farma Isra'ila a makon da ya gabata.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a jamhuriyar Niger, kungiyoyin sa kai sun yi kira ga kungiyar ECOWAS da sauran masu ruwa da tsaki da su bi sahun kungiyar tarayyar Afirka AU wajen yarda cewa an fai juyin mulki a jamhuriyar Niger tare kuma da dage takunkuman da aka kakaba waɗanda injisu talakawa ke shafa. Hamid Mahmud Garika.
Bayan wani zamani da kwamitin sulhu na kungiyar tarayyar Afirka ta yi ne kan batun rikicin siyasar Niger, ta bayyana amincewar ta ka abukuwar juyin mulki a Niger tare da baiwa kungiyar tarayyar Afirka. Sai ya wani wakili na musamman na kungiyar wanda zai sanya ido a tafiyar mulkin rukun ƙarya daga ƙarshe a mayar da ƙasar Niger tafarkin demokradiyya. Kwamitin ya ja hankalin kungiyar ECOWAS da sojojin da ke mulki a Niger da su tunkari juna domin tattaunawa don samun hanyoyin lumana domin warware rikicin siyasar ƙasar ta Niger. Saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla da na gwagwarmaya suka shirya wata muhawara mai taken samar da hanyoyin magance matsalar siyasar ƙasar ta Niger cikin ruwan sanyi, inda kungiyoyin suka buƙaci ga kungiyar ECOWAS da ta bi sahun takwararta ta Afirka kan batun juyin mulkin ƙasar ta Niger. Traore Habidu, shugaban gamayyar kungiyoyin fararen fulla na jihar Agadez.
Kungiyar tarayya na Afirka ya amince yanzu da sun tabbatar da an yi kudeta a nan Niger. Wannan harkar na kudeta kasan ba ta bi wani da aka yi kudeta kuma ake maida tsohon shugaban. Da sunan kaman kungiyoyin fararen fulla muna tambaya ga ECOWAS ya bi abin da ya tambaye su a sakata ma wannan sanction ko ya san da ba mayukunta ne abin yake jima ba. Talakawa ne ECOWAS su ma su bi a rawar yakin nan cikin lalama hali kai inda ma president wanda kama za su ce shi ya shiga cikin harkokin na a warwar abuwa cikin ruwan sanyi.
Kungiyar ta Afirka ta sanar da wannan matakin ne a lokacin da kungiyar ECOWAS da hukumomin mulkin sojan Niger suka kwashe watanni ba tare da an samu wata matsaya ba a lokacin da mutanen ƙasar ta Niger ke ji a jikinsu sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da aka sanya wa ƙasar da yake tsokaci a kai Mustafa Alhaji Adam wanda ƴan gwagwarmaya ne a ƙasar ta Niger sun bayyana goyon bayansu da matakin na tarayyar Afirka.
A matsayinmu na ƴan fafutuka, a matsayinmu na ƴan gishin ƙasashen Afirka, ECOWAS ya kamata a gaggauce ta dauki shawara wannan karamin kwamiti da yake ƙarƙashin kungiyar Afirka da sunan cewa wannan takunkumai a hudda su kuma a cigaba da tattaunawa, saboda ba komai ba bane ba sai illa talakan Niger ne zai iya shan wahala ko kuma in ce talakan kasashen Afrika ne suke shan wahala.
A bangare guda kuma hukumomin mulkin sojan kasar ta Niger sun buƙaci tattaunawa da ECOWAS domin warware rikicin kasar ta hanyar lalama wanda tuni masana harkoki yau da kullum irin su Abdulrahman Dukko suka so mu bayyana ra'ayoyin su kan matakin da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger na batun tattaunawa da ECOWAS.
Sojoji kofa su a bude saboda su samu su tattauna da sai da yawo saboda a samu mafita. Mu muna kallon shi da ido rahama da suke iya doki wannan kuduri na cewa za su huto su magana hisbillahi saboda a saurare su su bada hujojin su kuma a samu mafita ga wannan matsalar da muke ciki. Kenan suna nan suna jiran sai da yawo musamman su bawaye su saboda a samu mafita ga wannan irin abubuwan da ake azama Niger musamman ma wannan takunkumi da liƙe border da an kai.
Kungiyar ta tarayyar Afirka dai bata yi batun mero da hambararren shugaban kasar akan mulki ba sai dai kawai ta yi kira da a sake shi da iyalansa da duk wani ɗan siyasar da ake tsare da shi. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid daga Niger kuma bari mu kada Turai inda za a ji ƙarin bayani kan zanga-zangar nan da aka yi a ƙasar Jamus game da rikicin Isra'ila da Hamas. Ramu Tugarba gare ki.
Yadda dai aka soma gudanar da zanga-zangar ke dan a Düsseldorf babban birnin jihar Nordrhein-Westfalia, jiha ta hudu mafi girma a tarayyar Jamus. Falastinawa da masu mara musu baya fiye da 17,000 ne aka tabbatar sun gudanar da zanga-zangar ta ranar Asabar din da ta gabata.
Like they said, it's not a war because the Palestinians don't have
the... Adiyu Umre kenan ke cewa bai kamata ma a kira abin da ke faruwa a zirin Gaza da yaki ba, dan bayan da za a kwatanta wanda ba shi da makamai ya yaki wanda ke da manyan makamai da kuma taimakon manyan kasashen duniya. Sabanin zanga-zangar da Falastinawa suka saba gudanarwa a kasar Jamus tun bayan barkewar fadan a watan Oktoba da ya gabata. A wannan karan dai da dama daga cikin su sun yi kira ne ga gwamnatin Jamus din kanta gaggauta shiga tsakani dan ganin an kawo ƙarshen zubar da jinin da ake a yankin Gaza.
And we as a citizen of this
country, Aaron Schmitz kenan ke cewa mu a matsayin mu na ƴan ƙasa ba ma goyen bayan rawar da Jamus ke takawa a wannan rikicin. Ita kuwa Ursula Müller ta zargi gwamnatin Jamus din ne da nuna bangaranci saboda taimakon da ta ce take baiwa Isra'ila a rikicin.
I think it's not fair what I want Germany to do.
Tace bai dace ba kuma babu adalci a matakin da Jamus ta dauka na kashe makudan kudade a rikicin da sunan neman taimakon Isra'ila don ta kare kanta. To a yayin da Falastinawan ke tasu zanga-zangar a gefe guda, wasu 'yan Isra'ila su ma sun haɗu suna ta furta kalamai na nuna adawa da ƙungiyar Hamas.
Mr.
Niko ya ce mayakan Hamas ne ke da hannu a asarar rayukan da ake tafkawa a Gaza, ganin yadda suke amfani da yara don samun kariya. Kuma tunda su suka soma tayar da wutar wannan rikicin, dole ne su fuskanci hukunci daidai da laifinsu. To an dai karkara zanga-zangar da jawabi daga bakin jagororin wannan gangamin da kalamai na son ganin an samar da zaman lafiya tare da mutunta 'yancin ɗan adam a rikicin na gabas ta tsakiya.
We pray that Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Tahya Abu Ubaida. احنا مع المقاومه الفلسطينيه قلبا وقالبا
فلسطين ودم غزه zusammenleben können.
Idan dai ba a manta ba, tun a ranar 7 ga watan Oktoba da ta gabata, Hamas ta kai wasu jerin harhare da suka halaka Yahuda sama da 1,000, a yayin da Falastina fiye da 7,000 suka halaka a harharen ramuwar gayyar da Isra'ila ta kai a zirin Gaza. Kawo yanzu dai kiraye-kirayen a tsagaita buɗe wuta a rikicin ya ci tura. Ramu Tugarba Baba, muryar Amurka daga birnin Düsseldorf na tarayyar Jamus.
Sorry, to a gaida Ramutu, kafin mu ci gaba a ɗanyen shakata da wannan.
Ya maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ji
To a gaida marigayi Shata, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, babban lamarin da ake ta cece kuce a kai shine batun makudan kudaden da aka kashe wajen sayo motocin alfarma ga 'yan majalisar ƙasa na dattawa da wakilai, wanda kowacensu ta haura naira miliyan 140, da kuma na ofishin owa gidan shugaban ƙasa wanda za a kashe naira biliyan 1,500. Cikin wannan mawuyacin hali da ake ciki, ga ɗimbin bashi da fatara a cikin ƙasa, lamarin da ke buƙatar tsimi. Shin ko yaya masana tattalin arziki za su ce game da wannan lamari? Aminu Ibrahim ya yi fashin baki.
A yanayin da ƙasar nan take ciki yanzu, mutane suna samun wahalan abin da za su ci. Kullum rayuwa ƙunci ake ƙara shiga, amma sai ga shi yanzu. Gwamnatin tarayya, wanda ya kamata su ma jama'a jagoranci na gari, su dubi halin da talaka yake ciki, amma sai muka lura jin daɗin rayuwarsu ya fi na duk wani ɗan talaka Najeriya. Ga misali, yanzu kwanan nan gwamnatin tarayya ta miƙa wani abin da ake ce ma supplementary budget, wato budget ne aka yi shi na ɗan wani wucin gaji. Za a kashe naira trillion 2.1. Amma cikin wannan kuɗin kawai, kuɗin da za a kashe, an cire mafadar shugaban ƙasa na siyan motoci da shi da iyalinsa da na mataimakin shugaban ƙasa da gyaran gidajensu Abuja da Lagos, an cire za a kashe naira biliyan 28. Za a kashe, ka gani an ce gyaran gida na mataimakin shugaban ƙasa a Lagos da na shugaban ƙasa akan biliyan 7. Za a sayi matan shugaban ƙasa motan biliyan 1.5. Za a gyara gina office complex a cikin ofisin shugaban ƙasa biliyan 4. Sannan kuma kwanan nan duka bai wuce wata ɗaya ba, an fitar da kuɗi sama da biliyan 80 domin a sayi ma 'yan majalisu na dattawa da majalisu na wakilai na tarayya a sayi musu motoci kawai. Bugu da ƙari, akwai rahoto da ya fito na ofishin Bureau for Public Procurement. Sun ba da cewa daga shigowar wannan gwamnati, wato ɗaya ga watan June zuwa ƙarshen watan da ya wuce, wato October, an sai motoci na biliyan 21.1. To in ka ɗiddige waɗannan kuɗaɗen kawai wanda aka kashe saboda jin daɗin wasu mutane ne wanda ba su wuce su 500 da wani abu ba, ka dubi yawan mutanen Najeriya, sama da mutane miliyan 200 da wani abu. Ga kuma abin takaici yau, dazun nan kafin mu yi maganar nan da kai kamar awa 2 da suka wuce, mun ziyarci wani wurin marayu ko IDP ka wurin da ake ajiye 'yan gudun hijira a nan cikin garin Kaduna a Kawo, wanda Dr. Ahmad Gumi ya yi mana jagoranci. Mun je mun tarar da mata ne sun fi 100 da yara sun fi 100 dukansu an kashe iyayensu maza. Ga yaran Birjik ba su da cin yau, ba su da na gobe. Sannan akwai report da ya fito na International Committee on Red Cross. Ta buga cewa a arewacin Najeriya yanzu kusan mutum miliyan uku suna fuskantar matsananciyar yunwa. To matsananciyar yunwa yanzu ake fuskanta a arewacin Najeriya. Waɗannan abubuwan da ake yi mutanen nan fa ba jama'a su ya dame su.
Amarin yana zuwa a daidai yaya matsayin tattalin arzikin mu yake da kuma yadda wannan zai ƙara shafar tattalin arzikin mu.
To ga misali in ka zaga cikin garin Katsina, ka zaga cikin garin Kaduna, ka je Zamfara ka gani. Kusan duk kamfanoni da muke da shi da suke fitar da wasu kayayyaki da suke daukan jama'a mutane aiki duk sun ruguje. To ni Katsina gabaki ɗaya, Katsina state, ina jin ba wani kamfanin wanda zai baka riban abin da ake cema after tax profit na miliyan 100 a garin Katsina state gabaki ba shi. To amma mutanen nan kuɗin nan kawai da suka ce suka za su ce su sai motoci ya isa a ta da masana'antar da ke Katsina, Zamfara state, Kaduna, Kano, akalla a ƙasar za a iya tada masana'antu kaman guda 50. A banza za su ɗauki mutum kusan mutum 50,000 aiki.
Shin yaya yanayin aikin 'yan majalisa yake bisa tsarin mulkin ƙasa? Kwararren masani a wannan fanni, Barista Suleiman Ɗanlame, ya yi fashin baki a kai.
To, kamar yadda sashi na biyar yake magana wanda shi ne ya kafa majalisar ƙasa, kuma ya fitar da kundin tsarin mulki sashen 84 yadda ya tsara cewa waɗannan mutane da Allah ya sa aka ɗauke su 'yan majalisar ƙasa da DJ da wakilai ga yadda za su yi aiki, ga kuma irin tsare-tsaren abubuwan da za a yi musu na jin daɗi, wato na basu walwala yadda za su samu su yi aikin kamar yadda doka ya ce. Kuma daga nan shi ne fitar da wata hukuma ta musamman wadda ake kiranta Revenue Mobilization and Fiscal Commission, wanda suke kallon yadda abubuwa suke a ƙasa da abin da zai dace a yi ma ɗan majalisa wanda kan zai samu natsuwa ba tare da ya kalli abin da yake waje ba. A tsarin dokokin da su wato wadda ita wancan hukuma take da shi, ta nuna cewa wajibi ne a sanata ko ɗan majalisar ƙasa ya mallaki mota da zai rika hawa. Sannan na biyu kuma wajibi ne ya mallaki mota wadda za ta rika zuwa abin da ake ce oversight function, su tuka motar su tafi waɗannan wurare su ga ainihin abin da ake ce mishi na gani da ido. Kamar yadda faɗa tun shi wanda kowa sani, dukkan waɗannan sanoshi an saya musu motoci.
Kamar an ce ayin rance ne kada za suna iya karɓar rancen da za su sai mota na kaman kaza?
A wancan lokaci ana ce su ne za su rance, amma a wannan karan canza dokan aka yi saboda irin waɗannan sato kasa katsi da ake yi, hukumar ce take sayan waɗannan motoci ta basu. Mafi yawansu idan ba principal officers ba ne, sukan ganta ne kawai an kawo a kofar gida a ce ga wannan mota ita ce wanda aka kawo. Ina aka sayo, yaushe aka sayo? Ina tabbatar maka mafi yawan 'yan majalisa mun san ma a wace irin mota ce ba wadda ake so za a kwana ita. Kuma ko a 1983 an yi ta bakin kokari a gyara abubuwan nan, al'amuran sun gagara har zuwa wannan lokacin da ake ta waɗannan koke-koke din.
A wata hira da ɗan majalisar dattawa wato senator yi da gidan talabijin na Channels game da batun waɗannan motoci da ake ta cece ku ce a kai, cewa ya yi.
If I travel to my constituency with a car now, a time I go 3-4 times, you know Nigerian roads. If you look at Nigerian roads all over the Federation, we have a serious problem because nothing much has been done in the last few years. Most of our roads, they are terribly bad.
Ai motocin na aiki ne, kuma in na tafi da wata karamin mota a mazabata inda na yi sau ɗaya biyu har ya zuwa hudu ya zuwa can mazabata don duba ayyuka, to tabbas kasan hanyoyin mu na Najeriya ba su da kyau, kuma an shafe shekara da shekaru ba yi masu gyara. To amma wani abin mamaki shi ne, za a ce to shin haka demokaradiyya take? Wannan dalilin ne ma sanya muka ƙetara ya zuwa Kenya, inda na samu labarin wajen majalisar wakilai ta ƙasar Kenya, wato Migori, mai wakiltar Benjel ta Kudu, wacce ta gabatar da wani batu kamar haka.
I'm reminding you, as a Muslim, I am not scared of death. I'm scared of the day of judgment. But you come to Kenya, the poor country with overloaded debts, a governor, a president passes with all those motorcades and you wonder where they're going to. But I want to remind them, there is an equalizer. That equalizer is death. When you die, you will leave those cars. You will go to your God.
Tace ina tsoron gamuwa na da Allah. A ce matalauciyar kasa kamar Kenya mai fama da dimbin bashi da kuma wasu bukatu da dama. Sai kawai kaga gwamnoni da shugaban kasa suna shawagi a cikin kwamban motoci kamar su ina ma za su je. To ni fa ina tunatar da su cewa za a mutu kuma za a koma ga Allah. Allah kuma zai tambaya shin yaya ka gudanar da mulkin da na baka. Ni kuma nan na san nayi rantsuwa na kama aiki. Kuma ba zan iya tunkarar mutane na ba da bayanin irin ɗawainiyar da ake ɗauka namu iri daban-daban. Domin na san cewa a cikin rantsuwar da muka yi shi ne na je wakilta ne kuma ba zan azurta kaina da gayya ba kai tsaye haka. Shi kuma shugaban ƙasar Zambia Hichilema ya ki ne a saya mai sabbin motoci na kama aiki gab da lokacin da ake shirin rantsar da shi na kama aikin. Ya ce shi ya gwammace ya hau motocin da zai gada daga wanda zai sauka, tunda dai suna nan lafiya lau ana amfani da su. A maimakon wannan, waɗannan kuɗaɗe a tai a yi amfani da su a gina makewayi a manyan kasuwannin biranen ƙasar, wanda yake ya tabbatar yana sane da cewa wasu wuraren babu, wasu kuma wuraren ma ba su da kyau. Ya ce duk wani mai mukamin gwamnati da ke son sayan babban mota to ya je ya saya da kuɗinsa, ba dai da kuɗin talakawa ba.
$1.8 million for the president's vehicles. Are there no vehicles in status? They are there. Are they not moving? They are moving. Are there no wheels? They have wheels. I said, I will use those. Tender is cancelled. I have not bought any new vehicle because I'm conscious this is not my money.
Shima kuma hakan yake zaune har ya zuwa lokacin nan da take wannan bayani. Wannan inji masana shine mulki na adalci mai cike da tausayin al'umar kasa waɗanda suka kada kuri'a wajen zaben mutane. Wajibi ne a duba haƙoƙi na alfarma ga ma'aikata da ma na talakawan ƙasa a duk al'amuran da za a yi. Sani Sha'ib Mulumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaishe ka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
Ibrahim Atakaicen, sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakoncin mataimakin firimiyan China He Li Feng a wata ziyarar tattaunawa ta wuni biyu a cikin makon nan. Ana sa ran yin tattaunawar tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a a birnin San Francisco gabanin taron kolin kungiyar kasashen APEC, wadda ta kasance ta baya-bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da China da zumbar sassauta takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Yaƙin Rasha a Ukraine shine makasudin tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a Rasha, a bisa wani rahoton sirri da ma'aikatar tsaron Burtaniya ta fitar. Tashin farashin kayayyaki ya karu da kaso 6 cikin 100 a watan Satumba a Rasha, a cewar ma'aikatar a yau Litinin, wanda hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullun kamar abinci da mai suka haddasa. An kashe sama da mutane 20 a jiya Lahadi bayan da aka yi wani barin wuta a cikin wata kasuwa a wata unguwa a wajen babban birnin kasar Khartoum, wata babban birnin kasar Sudan Khartoum. Wannan shine mummunan harin baya-bayan nan da aka gani a rikicin da aka fara tun watan Afrilun bana tsakanin dakarun sojin Sudan da ke karkashin shugaban sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da mataimakinsa a da Muhammad Hamdan Daglo, mai jagorantar dakarun mayakan RSF. Sanarwar da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokradiyya ya fitar ta ce lugudan wutar ya auka ne a kasuwar garin Omdurman a yayin wani artabu tsakanin bangarorin biyu. Wasu kasashen Turai suna iya sake fuskantar bazuwar wani rikici mai nasaba da wanda ake yi a gabas ta tsakiya wata ɗaya bayan fara rikicin Isra'ila da Hamas.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da producer mu Fiona Wamayi da kuma engineer mu na yanzu Andrein, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.